mayakan na Boko Haram sun kai wani wawan hari a sansanin sojojin Najeriya da ke Ran a jihar Borno inda suka fatattaki sojojin suka kuma barna tare da sace wasu ma'aikatan jin kai da ke aiki a cibiyar Majalisar Dinkin Duniya bayan sun karkashe wasu shugaban gidauniyar Smile Medical Care Foundation da ke tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa Dr. Sale Abba ya min karin bayani
a rage jami'an tsaro a wurin da yamma haka da cikin wato barikin nan da haka nan suka fara jin harbi-harbi to suna nan a wannan wajen ba su ankara ba kawai abin da suka ji shine suka ci kawai kaji an shigo ana yaren Kanuri ina jin wannan kawai sun san cewa mutanen babu sun cimma ko wannan wajen joji kuma gaba su da abu ya fi karfin su gaba kira sun ba zama sun gudu cikin jeji aka zo a cikin ana haka aka kashe mutane guda uku dai daga cikin su shine Dr. Kati Dr. Kati shine likita na Boko wanda aka kashe a cikin wannan rigingimu da suka faru na Boko Haram idan da my colleagues an shesa abin yin pito tonic dina you know that wannan Dr. Kati na shine likita na Boko da aka kashe kuma dukkan some of them me classmates dina ne when you immediate genius haka in ba protecting namu ya zame mu je mu yi akwai shiya idan lawan shi ma yana aiki da yaron shi ma ga kashi shi sai na akwai wani yawo to sai nan kuma su matan nan guda uku da ita Hawwa Muhammad da akwai Saifuna da akwai kuma wata ɗaya an su biyun da ake suna aiki ne da ICRC duk da ICRC sun fito suna cewa wai a su ta tsaki aka zo aka tafi da ɗan matan nan gaba ki dan abin ya fara mun hankali matuka in fa ya hana ni bacci ya kamata a ce ni a ji a ce ainihin gwamnati ta tashi ta fara akan wannan al'amari
daya daga cikin ma'aikatan jin kai uku da ɗan boko Haram din suka sace Hajiya Halima Muhammad ta buga waya a dare lokacin da ɗan Boko Haram din suke kokarin sace ta ana tsaka da barin wuta sannan kokarin da nayi don jin tawakin kalar Umar Chuku kakakin rundunar operation lafiya dole bai nasara ba Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.